إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 7 ga watan sha'ban shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan fabrairu na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kasid na 62 insha Allah cikin jerigen kasusuwa daga karatun littafin as-sunna wallafar al-imamu abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim rahmatullahi alaihi ibn abi asim ya rasu shekara ta 200 da shekara 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wannan tafi na shiga daga cikin muhimman littafai da suke zama madogara game da sanin aqidar musulunci mai inganci aqidar salafiya aqida ahlus sunna wal jamaa da manhajin su Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiya wannan malami a inda yake mana karatu game da babukan da suka shafi shafa'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kafin mu shiga akwai wasu masail da nake so mu dan yi magana akan su a takeice na farko akwai wani da ya muna tambaya wani dan uwa abokin karatu da yake bibiyan wannan karatu ya muna tambaya akan ina hukuncin saboda mu yi magana akan kiran sallah da amsa shi ina hukuncin kiran sallah wanda yake musajjal recorded kiran sallah akwai kasashe yanzu kamar Turkiya zaka ga in azhar tayi kawai kunna kiran sallah zai daga wani device shine kira sallah ba wai ladan ne zai kira sallah a China ma an ce haka yake da wurare daban-daban China kan ba ma kiran sallah ba hudu ba ma suna kunna recorded a saurara ai sallar juma'a akwai kanina da ya zauna a ce haka yake ga mu nace wallahi ba san hukuncin ku ba ku dai ku ci gaba da abin da ya sauka kawai to ina hukuncin kiran sallah yanzu in ka jiyo recorded kiran sallah daga wani device an tambayi al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen liqa'i babin maftuh game da irin wannan tambaya a inda ya bada amsa da cewa ba dole bane sai an bi wannan kiran sallah domin wannan baya amsa ma'ana kiran sallah da ake bi wani abu ne da aka yi recording din sa aka aji yace amma idan alal hawa ne live kiran sallah ne kamar yanda kai kunna tibin ka sai ga ana kiran sallah live daga harabi ko a wani waje makamancin haka to wannan zaka bi domin yanzu wannan kiran sallah ne da gaske yanzu ake yin shi kuma ana kira ne zuwa ga sallah din yace to amma idan recorded ne ba dole bane sai ka bi baya cikin abin da shari'a ta daura maka wallahu alam haka Sheikh Uthaymeen ya bada wannan amsa na daya kenan na biyu akwai babban malamin mu malam Kabiru Umar Maru wani kasur goma malamin nan wani babban malami din na mutumin kasar Zamfara Allah ya saka mai da alkhairi ya ji wani karatu da muka yi a littafin nan abin da ya bani tsoro malam wai bibiya katun da muke yi da ya ga mun sai da janta ta kuma za ta fado ta duwa guda malam saboda tsoro sai ya ji mun karatu lokacin da muka karatu akan hadisin ziyarar kabarin mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nema din nan ya ji dan talikin da muka yi da muka gamu da shi sai ya ce yana da wani littafi da zai aiko min da shi in karanta littafin dan in samu ƙarin bayani na abubuwan littafin gashi salamatu da itiqad fitiba'il a'immatin nuqat wanda asali wani malami ne Abu Nadir al-Asri ji aka kuma littafin ya raddi ma al-Imam Suyuti musan mu ambata cewa Suyuti yayi littafai akan kokarin tabbatar da cewa iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe su sun imani sun mutu mu'minai ya ta kawo hadisai na ƙarya da munkarai akan wannan matsala Allah ya gafarta ne to shine shi kuma wannan malamin yake ganin cewa Suyuti tabbas kuskure ne wannan maganar da yayi amma shi ba zai ba su bi amsa ba amma ga amsa daga malamai waɗanda suka riga Suyuti akan magana game da hadisin ya kawo malamai sun kusa guda 30 tun da kan Khattabi Baihaqi Nasa'i Ibn Majah kusa lokacin mun ga mun dauko na Khattabi ne kawai to da wannan magana ta Khattabi da ta Baihaqi da tan al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da Ibn Hibban da Ibn Hazm da Nawawi da Qadi Iyad da Al-Jawzjani da Ibn Taymiyyah da Ibn Kathir da Zahabi da Sakhawi har ya tike zuwa malaman wannan zamanin irin tun daga kan Bainul Awtar Shawkani da Abdurrahman al-Muallimi har zuwa kan Ash-Shaykhul Albani duk waɗannan sai da ya kawo maganar su ko dai sarahatan ko isharatan akan mas'alar to in na samu halin zama zan bi littafin tukunna kafin in ce zan gaya mana me yake ciki tafsila dan ba riga na karanta ba ji a kawo magana ta gaskiya ayi ta da wando in ji bazawara waɗannan kuma guda uku nan su ma littafan malami akwai assalam fadluhu wa ahkamuhu wa man'ul inhina'i wal buruki was sujudi inda liqa'i wat tahiyya kusa malamin Kabir Maru wani bahafa wato bincike gare shi inda kasan wato aljani wajen bincike to littafi ne wannan akan hukuncen gaisuwa da sallama da hukunci akan durƙuso ko lankwasa kai da haramcin su da kuma aqwalus siqat bima warada fi shahri rajab wama yata'allaqu bihi min al-ibadat wannan hukuncin watan rajab sabo ne wannan ya fito akwai kuma tufatul akhyar fi ma'rifati ma la asla lahu min al-akhbar hadisi waɗanda ba su da asali shine ya tattara su yace hayyin ma bai gama ba yana cigaba da tattara su duk in yaji sai je ƙara in ya binciko sai je ƙara sakawa a cikin littafin waɗannan da tattafan shi ne aka bayar dan ai waqafi a saka su a maktaban mutadarar hadisi wani dalibin da aka aiko ya kawo littafin shi ya siyo wannan da kudin shi ya ce waqafi ne a sa mai a maktaba Allah ya saka mai da alkhairi ga sanan nan ba su mala Aliyu waɗannan kuma jama'a akwai wani malami mutumin nan Zariya ne dan nan na ango tukutuku ne ni ban san shi ba gaskiya ba taba gamuwa da shi ba akwai wani ustazu da yake zuwa Katsina muna katu da shi shine dan uwansa shi ya hada mu da shi ta hanyar yanar gizo mun yi fira da shi yake ga mun cewa su ne farko ɗaliban Malam Albani da suke zuwa Katu a markas tun 1995 a ni lokacin ma bana nan garin 1995 ne ina misa to Allah ya taimake shi ya bar Najeriya ya tafi Misra ya digiri ya je Malaysia ya yi masters da PhD yanzu professor ne na fiqh sannan kuma ya gamu da Malam Abu Saqal Huwaini ya yi karatun hadisi mai zurfi a wurinsa wannan littafin rubutun shi ne shi ya rubuta wannan thesis din shi ne na masters sunan shi Umar Aliyu Abubakar Zaria Ajada Zaria cikin sunan shi professor ne da yana kasar Oman a Muscat ina jin ma HOD ne na wani faculty na Islamic Studies ko wani abu makamancin haka wannan tahqiqi ne na Al-Mukhtasar As-Saghir Ibn Abdul Hakam risala ce jami'iyya ya rubuta ta yayi tahqiqi wannan kuma wani bahasi ne akan sira Rabi'ul Abrar fi sahih siratin Nabiyul Mukhtar shi dai shi malam Umar Aliyu Abubakar Zariyan shi yayi agona yake malami mutumin da zai tsaya yana rubuta wannan ko kofa waye ya kai malami sahih sira na fara dai karanta wannan din gaskiya saboda Allah mutumin ba na wasa bane kuma dan nan tukutukur gashi ramaitu hajirin daga nan inda muke amma ba ma wanda ya san shi Allah Larabawa sun kwace shi Allah ya saka mai da alkhairi to shine ya bayar shi ma yace ga gudumo shi ma ɗaliban Albani ne kar ka zo kana cewa kai ne dan dara hadisi shi ma ɗaliban Albani ne ka san yadda mutanen mu suke kalla abubuwa mu saboda muna hulɗa da jama'a muna wasu anitsaka muna gamuwa da mutane iri daban-daban da suke gaya mana alaƙar su da wasu malamai ko wasu wanda kai kake ganin kai naka ne kawai kai kadai zaka kanka ne to kaji tun 1995 yace suna zuwa karatun Malam Albani lokacin suna dalibai a wannan makarantar ta Arabiya ta Karaukarau daga nan kuma ya samu admission ya tafi Misra yayi Azhar anan ya gamu da Abu Saqal Huwaini yace da yana so ma yayi hadisi ne a Misra bayan ya gama ma'had Abu Saqal Huwaini yace ka je kai fiqh ka zo nan mu sai mu maka hadisin ka samu biyu kenan saboda haka Abu Saqal Huwaini fa jama'a wani malami ne fa da an dai san shi yawa ba sai an fada ba ko to shine malamin shi da ya karanta shi a hadisi Allah ya saka musu alkhairi to in kuma karatun mu ko sai ka kokari kuma ga me zaka bari kakka ta surutu kawai ana ta haine da kai a Facebook ko ta komai ba ko kuma ku ne malamai wallahi almusta'an za mu tashi inda malai yace babun fi dhikri shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallama li ahli alkaba'ir ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ma'abota gibda gibdan zinubai wato masu shan wanda suka sha giya suka yi sata suka yi zina suka yi luwadi suka yi ƙarya suka saba wa iyaye suka ci riba waɗannan sune kaba'ira fa jama'a mugayen zinubai in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu to waɗannan zinuban Allah zai ce sabuna kabairul ismi wal fahisha illa lamam su ake magana su ma waɗannan inda sun mutum musulmai jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece su malam manzo Allah akwai rahama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum malam yace haddathana shaybanu ibn farrukh al-ubuli ne wannan haka ake kanta al-ubuli qala dasana harb ibn surayjin al-minqari qala dasana ayyubu as-sakhtiyani annafi'in an ibn umara qala wannan malam ya karbo wannan hadisi daga shayban ibn farrukh kamar yadda muka fada al-ubuli sunan sa kenan abu muhammad yana daga cikin rijalul muslim da abu daud yana daga cikin buhunan ilimi shaybanu dan farrukh babban malami ne abu dauda ya rutu hadisi daga gurinsa sai dai haka muslim sai dai kamar yadda abinna abu hatim yake fada yake cewa kana yaral qadara malami ne da yake da matsala ta qadariya tunda babassare ne asan basara gidan qadariya ce sai yace ittarran nasu ila asanidihil aliya fa akhadhu anhu daliban ilimi sun jarabtu da san isnadoji da yake da su gajeru Allah ya bashi isnadi gajeru ya tsawon rayuwa to la ku yi kartuwa gunshi gashi ba a san aqidar sa to shi yake cewa hadathana harb ibn surayj al-minqari harb ibn surayj abu sufyan al-minqari bukhari yana cewa a cikin tarikhul kabir fihi nazar saboda yana da ɗan matsala shi kuma yace hadathana ayyubu malam ayyuba as-sakhtiyani ana cewa as-sakhtiyani ana cewa as-sakhtiyani ayyub shine ayyuba ibn abi tamima Abu Tamima sunan shi Kaisan kamar yadda aka sani. Malam Abu Bakar Ayyub ibn Abi Tamimata Kaisan maula ne na ainihin wato wasu Qurayshawa cikin mutane ya rasu an haife shi shekarar da Ibn Abbas ya rasu. Shekara ta 68 bayan hijira aka haife shi. Ya ga Anas dan Malik sai dai bai da riwaya daga Anas dan Malik saboda haka babban tabi'i ne. Ya rasu a shekara ta 131 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine yake mana riwaya daga Nafi'u maula ibn Umar kenan daga shi malam Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mafinsa yace mazilna numsiku anil istighfari li ahli al-kaba'il ba mu gushe ba muna kame bakin mu ba ma newa mutun gafara in an san yana yin zinubai idan wani mashayin giya ya rasu ko wani mazinaci ko dan fashi ko dan caca ko dan karta ko kattagi ko maci ruba ce to Allah dai ya kyauta bana ya musu to Allah dai ya kyauta Allah ya ji kan musulmi ba haka yake ba yanzu to yace ba ma san newa musu gafara hatta sami ina min fi nabiyina sallallahu alaihi wasallam sai da muka ji annabi ya karanta mana innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa idan an yi shirka amma abin da ke kasa da shirka Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama wanda ya so cikin sotin nisa'i qala sai ya ce fa inni akhartu shafa'ati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni annabinku na jinkirta ceto na li ahli al-kaba'ir min ummati yawmal qiyama sai ranan al-kiyama zan fito da taskata ta ceto in ceci wadanda suka aikata gibda gibdan zinubai cikin al'ummata ibnu umar ya ce fa amsakna an kathirin mimma kana fi anfusina daga nan sai muka canza matsayi muka daina irin tunanin da muke ma masu manyan zinubai muka daina musu mugun tunani kuma har yanzu zaka ga mutane saboda ba su san wannan karatun ba suna ganin wanda ya mutu mai zinubi to kawai ba za su nemi shi gafara ba kawai za su aika da shi wuta ko su aje shi a al-arafi a ce to Allah dai ya kyauta wani ai da wuya ya kai labari haka na ji ma wani fa malami yana karantawa wai yana cewa wai wallahi tallahi da wuya in shugaban Najeriya za su shiga aljanna aga wannan ganganci ne jama'a wallahi da naji sai da zuci gaskiya ta tashi jama'a mu iya bakunan mu kai kokari ka tsira kamar yadda manzo da yake fada ne jiya idan ka zagi shugaba da nufin wai ya cutar da kai kana nufin shi Allah ba ubangijin shi bane ka kade ne ubangijin ka za a daukan maka abin da yayi maka na cutarwa kuma shi ma za a daukan masa abin da kai masa na zagi na iya tuna wata magana ta Malam Albani na mu Allah ya gafarta mai lokacin da Abacha ya rasu yace ɗan Najeriya da man suka wasa ba sai Abacha shiga aljanna suna tsaye ba saboda irin yadda ake tsine mai ake zagin shi ake shiga cikin mutuncin sa kuma kar ka manta waɗannan mutanen suna da iyaye suna da ƴaƴa suna da ƴan uwa suna da surukai suna da masoya ya kake so su jin kaje kana zagin nasu annabi cin ka zagi matattu ka cutar da rayu kamar yadda kai ma zaka zagi malamin ka ko baban ka ko masoyin ka ko wa ko dan uwan ka ya kake ji in ta kunu ta alamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu kuma ya kamata mu dinga iya bakunan mu saboda haka mutun ne ko mace ce misali ta yi cikin shegi ta je zubarwa ta mutu garin zubarwa musulma ce ko za a yi mata sallah za a duka mata gafara kai wasu malamai ma kamar Usaymin yace waɗannan ma sun fi buƙatar neman gafara fiye da wali da yarsu fiye da malami ko mutumin kirki fiye da alhajin birni wanda yake taimako addini fiye da alaramma da ya mutu cikin karatu fiye da ne mutu a sahun sallar juma'a waɗancan da suka mutu suna cikin abin nan wato tatabirza suka mutu cikin yanayi mara kyau kuma ɗayan su na musulmai sune ana tsoratan musu halin da suke ciki sun fi buƙatar addu'a amma zaga mu kuma sune ba mu iya ma addu'a Allah ya kyauta saboda za a yi musu addu'a wannan hadisi ne kyakkyawa isnadin sa rijalu imam muslim ne in banda harb ibnu surayjin din can da muka ambata asalin hadisin abu ya ala ne rawaito shi a cikin musnadin sa da tabarani a cikin al-mujamul awsat da wasu malamai wadanda ba wadannan ba wallahu ala hala imam at-tabari ya rawaito shi a cikin tafsirin sa da ibnu adini a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijal malamin ya sake cewa wa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani kenan قال حدثنا الفضيل ابن عبد الوهاب وانا يا daga cikin rijalu abi dauda fudail ibn abd alwahab ibn ibrahim al-gatafani shi kuma yace hadathana abubakar ibn ayyash babban malamin qira'a din an humayd at-tawil kenan an anas ibn malik daga babban sahabin nan anas dan malik qala yace qala rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallama manzo Allah yace shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati cituna ya tabbata ga masu yin dubgaggiya masu dubgole fufuka cikin al'ummata abinda yake wadana risan shine jama'a cewa akwai wani ceto ke bantacce da annabi ya ware dan irin wadannan mutanen amma fa wannan ba yana nufin ka ce to alhamdulillah bari mu ci gaba da sharholin mu a'a galibin su wadannan sai ma fa sun biya ta gidan wuta tukunna ba wai daga filin alkiyama za su samu wannan sassaucin ba sai zamu zo mu ji sai an bulale su a wuta wasu sai sun zama toka wasu sun zama gawayi a gidan wuta sannan fa annabin zai zo ya cece su to haka kake so ka zama qur'ani ya ce maka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu ka guje ma kaba'ira to sai Allah ya gafarta maka kanana Allah ya ce yayi mutane ki ya ce Allah ne tajtanibu kaba'ira al-ithmi wal fawaisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira ka shiga cikin wannan gafaran mai fadi sai ka guje wadancan amma in baka guje musu ba to fa sai an yi tarka-tarka sai an yi na ƙure kasha-kashi kuma providing ka mutu da imanin sahihi idan kana aikata wannan zunuban baka da garantin zaka mutu da imani sahihi baka da wannan garantin to zaka zama mu guje ma alfasha mu guje ma sabo cin riba fasikanci cin naman mutane zina kisan kai caca sata fashi kidnapping da duk wani abu da shafi haƙƙin mutane ko haƙƙin Allah da Allah ya haramta cin mushe cin haram ka guje musu sun kusa 70 kamar yadda Ibn Abbas yake faɗa cewa hi aqrabu min as-sab'ina minha ila sab'ati kuma littafin kaba'ir na al-Imam Az-Zahabi duk waɗannan abubuwan da kake renawa yanzu gulma da muke rena ta jama'a da muke ganin ta kamar wata annakiya ko wani lafiyayyen dabino da zaka saka kacikaci mai dadi bala'i ce jaraba ce jama'a gara mu guje ta kaga mutum ya tsira bai taba shan giya ba bai san mai na ake sai da ita ba bai taba yin zina ba bai ma san ana so ai zina ya ake ayi ba amma bai tsira daga bakinsa ba Allah ya kyauta. Wannan hadisi hadisi ne sahihi madajin shi madajin Imam al-Bukhari ne in banda al-Fudail ibn Abdul Wahhab shi ma thiqa ne al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi. Haka nan al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin Kitab at-Tauhid, haka nan Ibn Hibban a cikin Sahih din sa, haka at-Tayalisi, haka Ibn Khuzaimah a cikin abin nan sahih bayan cikin Kitab at-Tauhid. Dukkan su surwayto shi hadisi ne sahihi. Sai malai ya ƙara cewa wa hadathana al-Muqaddimi malam Muhammad ibn Abubakar kenan. قال حدثنا محمد ابن عبيد الله القطان wannan ba a san shi ba lai uruf saboda isnadin yana da matsala an thabit ibn aslam al-bunani kenan an anas daga sayyidina anas dan malik qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati cetona ya tabbata ga mazowa manyan laifuffuka cikin al'ummata wannan ma yana cikin littafin tirmidhi da ibn khuzaima da sauran littafai haka nan abu dauda a cikin sunan dinsa haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal haka Ajurri haka Hakim da sauransu da sarwayto shadisi ne sahihi da isnadin yana da matsala. ceto zuwa nan zamu iya cewa malam ya kawo mana nau'o'in ceto iri daban-daban da ya ta'ambata malamai sun yi summarizing din nau'o'in ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi zuwa wajen guda takwas akwai wanda yake banta da su akwai wanda ya tarayya da wasunsa a ciki daga ciki akwai ash-shafa'atul uzma ita ce ceto da nabi sallallahu alaihi wasallama zai roka a ba da dama ma a yi hisabin ita ce mafi ita ce wannan a sanya ba saka rubuka maqamin mahmuda da kowa sai ya ci moriyarsa akwai ceto wanda zai yi na a ware kaso 70,000 wanda kuma za a nanninka masa kamar yadda ya zo a riwaya Ahmad ibn Hanbal ya kai shi aljanna babu hisabi babu hukuma wannan shine na biyu akwai kuma ceto na zuwa kofa aljanna ya ceto ya roka ma a bude kamar yadda Anas ya bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan zo bayan an fai kiliyarin mutane an ce safa aljanna za ji ta da aljanna duka a rufe ba wajen shiga sai an yi cincurundu a rasa da ra'ayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode kai sannan ya ji ya kwankwasa ya ce a bude mala'iku su ce waye ya ce ni ne Muhammadu dan Abdullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai su ce dama kai aka ce a budewa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bude ya shiga sannan sauran musulmai su shiga wannan ma ceto ne amma an ce an riga an gama baka pass ka je ka shiga kuma ka zo an hana ka shiga kaga akusar matsala ke kuma ce an baka admission ne kuma an zo wani clearance sai a samu matsala yanda suke a ABU ko su kwace kayan su an haka suke ma mutane sai an baka admission ka gama murna ka gama ba da labari kana zuwa kawai sai wani mai gilashi kai duba kai ce akwai deficiency ko zai kwace ta duka ba mu waje yaro mutane na ta kuka a fara neman ceto ko sama ko kasa sannan akwai wani ceto na musamman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ma kawunsa shine Abu Talibin Abbas ya tambaye shi yace shin Abu Talibin da yake kokarin kare ka daga cutar mutanen Makka ko wannan zai masa amfani yace kwarai kuwa na ganshi fi dahdahin min nari na ganshi an bani dama na fito da shi daga cikin wuta na kawo shi kan wani tabo shine dahda taban wuta shine iya azabar da za a yi mishi mai kun cikin kalbin wuta din sannan kuma ceto na ara wasu falala da daraja aljanna su riga sun shiga amma daidai iya aikin su wata kila level 1 ne to sai a ba su dama kuma su kai level kaza annabi zai kare wannan ceton akwai kuma ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fito da mutane daga wuta manzo Allah zai ta kai kawo yana zuwa gurin Allah yana neman alfarma ace to an baka mutane kaza ko masu irin aiki kaza ko ƴan zamani kaza ko masu laifuka iri kaza ne je fito da su sai ya kara dawowa ya kara roko ya kara roko Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a wani lokaci Allah ya ce mishi ba na baka duk abin da kake so ba ba an saka maka mafiyan al'ummarka a cikin wuta ba yace ya Allah a taimaka mu akwai masu irin laifi kaza hayin da suna nan a ciki ce to jiga ka ɗebo su har sai ya gamsu gaba daya wala sufa yudika rabbuka fatarda sai shi da kanshi ya ce ni yanzu na gamsu duk abin da ke bukata Allah amu da sanan kuma sai Allah ya ce to ni kuma akwai sauran wanda zan gaba da naka to shine Allah zai danka daya ko biyu yace duk wanda yake da rago imani a fidda shi sannan kuma akwai ceto wanda mutane ne da sun cancanta a kai su wuta aikin su yayi 50-50 tsakanin alheri da sharri su ma annabi zai tsaya musu sai a yafi musu ceto ku tabal aljanna kai tsaye kaga waɗannan bayan hisabi kina akwai waɗanda kafin hisabi ya cece su akwai waɗanda kuma sai sun shiga wuta sannan zai cece su akwai waɗanda kuma a wurin hisabin an yi kankan ko kuma wata kila 4961 ko 51 kenan da ce ko 4951 ko 5149 abin da nasu ba dai dadi a za su shiga cikin kamayamaya sai annabi ya cece su sannan kuma akwai dai sa nau'i daban-daban waɗannan zan iya tunawa kenan yanzu in ka koma littafin ibn abul izzi al-hanafi sharhi kitab tahawiya zaka gansu da hujjojinsu ya kawo su a daidai wannan gaba dake bayani akan ceto ina fata muna ganewa wa fihi an jabir ibn abdullah malam ya sake cewa kai a dai babun nan hayin da akwai wani hadisin Jabir dan Abdullah wanda ke cikin sunan talima Imam Tirmidhi da Ibn Majah irin wannan dai hadisin na shafa'ati da ahli kaba'ir min ummati qala Abu Bakr malam Ibn Abi Asim yace wal akhbat wal akhbaru allati rawaina anan ya kamata mu danyi ja numfashi na karanta da rawaina saboda yadda ya kamata a karanta nan kenan ana iya karantawa da rawaina ana iya karantawa da rubina idan ka ce ruwina ma'anar shi wato abinda malaman mu suka koya mana wa ruwina an kitabi fulani ko fi kitabi fulani kamar yadda nawi yake yi a cikin azkar wato yanzu yana dauko maka maganar da wani malamin su ya karantar da su a wani littafi sai ya ce rubina an karantar da mu in kuma ka ce rawaina wato abinda na ambata a cikin littafin nan abinda nake karantar da ku ko mun gane in kana so ka ce ka sha ka koshi yanzu ne ka ce irtawaitu na sha na koshi na sabu da kuke tunawa kenan to wasu malamai sun yi magana akan wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba kamar shi al-Imam an-Nawawi a muqaddima azkar ya tattauna wannan mas'ala wasu suka ce na farkon wato rawaina yana zuwa ne idan kana da sama' ka ji a bakin malami ko kana da ijaza amma kuma wannan ijazar baka ji ta kai tsaye daga bakin malamin ba baka ba to sai ka ce rawaina idan kuma okay wanda bai ji daga bakin malami sai ya ce ruwina wanda ya ji daga malami sai ya ce rawaina ina fata mun gane wasu kuma suka ce ba haka bane suka yi zantuka da yawa an ka koma muqaddima azkar na Nawawi zaka gansa haka nan Abul Fata Abu Ghudda yayi wata bahasi akai haka nan Baqa'i a cikin An-Nukat An-Nukatul Wafiya nashi na Musnadul Hadith almuhimu dai duka ya halasta a ce rawaina ko a ce ruwina ruwina shine yafi shahara shi malamai suka fi so a fadi saboda baya iltibasi da komai wallahu alam wal akhbar allati rawaina anil annabiyina hadisan da muka ruwaito anan daga annabi musalla alayhi salama fima faddalahu allahu bihi min ash-shafa'a wanda suka mana bayanin abubuwan da Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alayhi salama da su na ceto wa tashaffu'uhu iyyahu fima yashfa'u fi da kuma dama da za a bashi na ceto a cikin abubuwan da za a bashi na dama waɗannan hadisai akhbarun sabita hadisai ne tabbatattu mujibatun bi ilmi haqiqati ma hawat ala maqtasasna wato suna bada ilimi na tawaturi na wujubi na abinda aka bada labari wasaddu anil akhbaril mujibal lil ilmi wanda dai tunkuɗe hadisai da suka zo da ilimi na tawaturi kafirun to wannan kafiri akwai wata wato akwai wani wata yan latifa kankanuwa da ya kamata mu fahimta anan akwai abin da ake cewa ma'lumun min addini bid darura ko kuma abin da ake cewa mutawatir abubuwa ne guda biyu masu kama da juna amma ba ɗaya bane al-ma'lumun min addini bid darura shine abinda kowa musulmi ya sani ko da bai da ilimi kowanne musulmi ko bai da ilimi ya san sallah wajibi ce ya san giya haramci ya san zina haramci ya san shirka haramci duk musulmi ya san wannan ko da ba zai kawo maka aya ko hadisi ko maganar malami akai ba ko normal musulmi ya san wannan haka ne ko to wannan shine ma'lumin min addini bid darura duk wanda ya karanta wannan kai tsaye kafiri ne ta ku kuma at-tawatur shine abinda ma'lumin ne min addini amma bil ilm ba bid darura ba sai da akai bincike na ilimi sannan aka gano ka ku bincike na ilimi yana buƙatar ashe ba kowa zai iya ba sai wanda suke da ala na binciken kenan ba extension ba kowa zai iya sanin shi ba wani ma bai san ma'anar kalmar tawatur mai ta kanta saboda haka batun ceto akwai wurin da zai iya zama ma'lumi na min addini bid darura a wurin mutane waɗanda suke watakila sun dade a musulunci kuma sun san sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watakila a kasashen mu irin na Najeriya akwai wuraren da suke haka ne dan binibi zaka ji cewa Allah ya sa annabi ya cece mu kaga ya san da magana kenan ko eh Allah ya san manzo Allah ya cece ka mutune maka adda da haka ko da an ce kawo hadisin da yace akwai ceto bai sani ba in yi dan kalakal na kanta ceto ba zai iya maimai da amsa a ilmance ba amma kuma ba zai yadda ba dan ya san magana ƙarya ce bata ce to irin waɗannan mutanen a cikin su duk wanda ya kanta ceto ya zama kafiri abinda malaki ke ga mana kenan amma inda akwai rangwamen ilimi yadda mutum yana buƙatar sai ya zauna an yi karatu an koya mai sannan zai san waɗannan abubuwan to wannan ba za a kafirta shi kai tsaye ba har sai an tsaye mai da hujja ina fata mun gane yace wa kad zakarna ha ma dalla wa kad zakarna ha ma dalla ala aqdihi min alkitab yace a wannan littafi mun ambaci abin da zai wadatar a kudirce haka ja'alana Allahu wa kullu mu'minin biha mu'minun laha min ahliha ya Allah da mu da muke wannan magana Musa ibn Abi As da mu da muke karantawa ma yanzu yace da sauran mu'minai wanda suke da buri da fatan Allah ya sa su cikin ceton, ya Allah ka sa su zama cikin wanda suka cancanci ceton. Kuma gane kusur da yake yi, wanda duk yayi imani da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ibn Abi Asim yayi imani, ni ma Kabir Asgar na imani, kuma ana fatan duk kun imani ko? To haka duk wanda ma yake ji yayi imani, to malami mana adda yace Allah ka sa mu zama mun cancanci ceton. Kaga shi bayar adawa sahabbai ce ko Allah ya sa annabi ki cika, Allah ya sa ka cancanci ceton tukunna. Domin Fatima haka annabi ya ce mata ki zo da abin da ake zuwa da shi tukunna, yake Fatima ya fusanta mafi da kowa. To zaka Allah ya sa mu cancanci annabi ya cece mu. Wato wanda ko bai imani ba, to canta matsayi mishi shi da rashin imanin shi. Ba ruwan malam da shi a wannan zancen. To ya gama, yanzu ya gama kaman kace introductory babi da yayi akan mas'alar ceto din nan. Ya kawo maganganu fil jumla, kaga ya fara kawo su kuma bit tafsil, yanda ya magana akan ceton ahlul kaba'ir, zai kuma yi ceto akan, zai kuma yi bayani akan wasu wanda su ma za a ceta din. Shine yace babun fi zikri man yukhriju Allahu bi tafaddulihi minan nari, ambatan wadanda Allah zai fitar da su daga wuta, bi tafadduli, da falala Allah zai fitar da wadannan daga wuta. Qala dasana Muhammad ibn Mahdi al-Aili Abu Abdullah thiqatun saduqun. Qala dasana Abu Dawuda, wannan malam Muhammad ibn Mahdi al-Aili malam da kansa ya wasaka shi yace thiqa ne kuma saduqun ne. Haddathana Abu Dawuda, malam Abu Dawuda wane ke nan wannan? At-Tayalisi, Abu Dawuda Sulaiman ibn Dawud at-Tayalisi shine anan. Haddathana Mubarak ibn Fadala, malam Mubarak ibn Fadala ibn Abi Umayya kenan, wanda maula ne ga Umar dan Khattab ko dan uwan shi Zaid dan Khattab, ya rasu a shekara 164, ya da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Bukhari muallakan. Yace haddathana an Ubaidillah ibn Abi Bakar ibn Anas, daga wani jika Anas dan Malik, sunan shi Ubaidillah dan Abu Bakar dan Anas, an Anas ibn Malik qala, Anas yace qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, manzo Allah yace yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala akhriju minan nari man dhakarani yawma aw khafani fi maqami, shi ku fitar min daga wuta duk wanda ya taba ambato na, wato ya taba fadan kalmar shahada ko da so daya ne, da kuma wanda ya tsaya a wani waje ya ji tsoron Allah. Faman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Zamu zo mu ji bincike ne dai mana sharhi akan wannan aya a cikin littafin shi na mahabba din. Ya zama ga wani bigire da ka samu daman yin wani sabo ko wata barna, sai ka tuna Allah, don Allah kawai ba dan abin ya gagare ka ba. Kana da damar kai sata ko kai fashi ko kai zina ko kai caca ko kai ƙarya ko ka ci amana, sai ka tuna Allah yana ganin ka, ka tuna girman Allah kawai, sai ka kame ka hakura, ka fasa sata jaraba wannan, ka fasa sata kudin gwamnatin, ka fasa yin duk wata barna da ka kai ne dinnan kawai don Allah. To shine wadha auzaka au khafani fi maqamin, ya ji tsoro na a wurin. Wannan hadisi isnadin shi da'ifi ne saboda Mubarak ibn Fadala, amma dai a hadisin fil jumla yana da shawahid. Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Khuzaimah da Hakim da Ibn al-Mubarak da Ibn Khuzaimah. Malai sake cewa haddathana Hudba Ibn Khalid al-Qaisi kenan ko? Qala haddathana Hammad ibn Salama qala haddathana Ata ibn Sa'id. To ga wata ka'ida anan ta ilimi. Hammad dan Salama ya daga cikin ɗaliban da suka yi riwaya a gun Ata'u dan Sa'id a lokacin da yake lafiyar salau da kuma lokacin da ya samu ikhtilati, kusan abinnan Ata'u ya samu ikhtilati, saboda riwayar Hammadu gare shi sai an tantance yaushe yayi ta. An Amr ibn Maimun al-Audi, babban malamin nan cikin tabi'ai, Abu Abdullah mutumin ƙasar Kufa ne, ya rushe ka ta 74. Qala an Abdullah ibn Mas'ud, daga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace ma'aiki na cewa yakunu qaumun fin nari, wasu mutane za su kasance a gidan wuta, ma ya sha'u Allahu an yakunu, za su zauna iya zaman da Allah ya kaddara musu, thumma yarhamuhumullahu, sannan sai Allah ya riske su da rahamarsa, fa yukhrajuna minha, sai a fiddo su daga ciki, ko fa yakhrujuna minha, sai su fito daga cikinta, fa yamkuthuna fi adnal jannati fi naharin yuqalu lahu al-haywan, sai a zaunar da su a wani wuri mafi kusa da aljanna, kusa da wani ruwa da ake ce mishi al-haywan, wato mai rayar da matattu, nan za a tsoma su a rayar da jikinsu. to a hadisin yana da tsawo a wasu riwayoyin amma anan an yanke shi la wistadafahum ahlud dunya la at'amahum wa saqahum wa lahafahum akace bayan shiga da su aljanna abinda za su samu wanda shine adna yan aljanna amma da duk mutanen duniya za su zo bakunta gidan daya daga cikin su yana da wadatar da zai ba su wurin zama da abinci da abin sha da bargon rufa amma wannan shine mafi talaucin yan aljanna kuma sai da ya biya ta gidan wuta ya zama riman wala aljanna iyakaci Allah ya ji kamar labari daga ya ce aljanna nake so amma kowa ma yana sa aljanna yako Allah ya samu a ciki gaba daya malam wannan hadisi hadisi ne sahihi rijalu sahih kun dai banda matsala a ta dan sa'id din da muka ambata kuma Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Sifatul Janna haka ne Ibn Hibban a cikin sahih din sa haka ne Ibn Khuzaimah haka ne Ibn Adi duk sun fitar da shi malai sai ke cewa haddasana Hudba qala haddasana Hammad ibn Salama an Hammad ibn Abi Sulaiman ar-Rabi'i an Huzaifa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala daga dai Hudba dan Khalid al-Qaisi daga Hammad dan Salama dan Dinar daga Hammad dan Abi Sulaiman wannan shine malamin su Abu Hanifa da ya kharraja su dinnan shine ya kafa makarantar fiqhun Hanafawa malam Hammad dan Abu Sulaiman Abu Sulaiman sunan shi Muslim wannan mutumin shi babban malamin fiqhu ne al-Imamu al-Imatul Arba'a sun fitar da hadisin sa duk da bai da hadisi da yawa sannan Muslim ya fitar da hadisi kwaya daya da ya gwama shi da A'amash da Mansur ibn al-Mu'tamir yana daga cikin malamai al-azkiya min al-ulama da ake bada labarin su masu kaifin basira kuma za ka ga daliban shi sun gaji wannan kaifin basirar su sai Imam Abu Hanifa sannan ya kasance attajiri ne mai kuɗi kuma mai kirki mai ciyarwa da tafatarwa yana da wata ma'ida da tsawon rayuwarsa yana da wata ma'ida ta iftaru sa'imi duk Ramadana irin yanda Sufyani yake shi da Professor Abdulrafi kaza su suke ce da mutane anan da sauran dai ƴan uwa masu kuɗi mu talakawa sai dai kallo ni da malam Adam duka talakawa ne gaga sai dai mai kallo amma sai Alhaji Bashir sunu masu kuɗin da suke ciyar wannan Allah ya saka musu alheri mu Allah ya sa mu samu mu ciyar in baka samu ba kai ta tasbihi jama'a ka ta tasbihi kar ka bari ba su kuɗi su yi karatu su yi ustazanci su yi hadda kuma su yi sadaka kaga sun wuce ka da yawa zaba alul dusuri bil ujur almuhim wannan malamin attajirin yana da ma'ida duk azumi yana ciyar da akalla mutane 500 zai dinga ci da su tun daga 1 ga watan Ramadana har ranar da za a ga wata wata tsaya anan ba kuma shi yake musu kayan sallah ma'ana in azumi ya nisa za a zo da terrorist ta gwada mutane ana ta dinka musu kayan sallah shi yake musu abincin sallah a gidajen su kaga wannan ya more ma malam Allah ya karba ya rasu shekara ta 120 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan daga Rabi'i dan Hirash wannan waliyin nan daga Huzaifa annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce yakhruju qaumun minan nari wasu mutane cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wuta ba'da ma mahashatuhumun nar bayan wuta ta yi ragaraga da su ta mai da su gawayi ta mai da su ta busar da su ta konar da su fayadkhuluna aljanna sai kuma akai su aljanna fayusammauna aljahannamiyun sai a dinga ce musu yan jahannama wato wanda suka zo daga jahannama kamar azari ne kaza an ce wani sunan shi bakano ko gaje ilori kaza an ce wani sunan shi dan zariya ba za ka dinga jin wannan sunayen ba na mutane a wani gari to shine dan aljanna ne amma kuma sunan shi dan wuta wai ya bi wata wuta kenan ya wannan halasin yin laƙabi ma mutun daga garin su ko wani abu da ya taba faruwa da shi ko da abin na jidali ne ko mun gane wannan isnadi ne kyakkyawa saboda shi Ahmad dan Abu Sulaiman saduqun ne malai sake cewa hadasanal muqaddimi qala hadasana mu'ad ibn hisham qala hadasana abi mu'ad dan hisham dan abdullahi kenan mu'ad ibn hisham ibn abdullahi ad-dastiwai kenan dan baban shi shine hisham ad-dastiwai an hammad ar-rabi'i an huzaifa an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace la yudkhilanna allah al-jannata nasan min ummati ba'da ma mahashatuhumun nar wasu mutane cikin al'ummata Allah ubangiji zai shigar da su wuta subhanallahi aljanna bayan wuta ta yi ragaraga da su bi rahmatillahi ta hanyar rahama Allah wa shafa'ati shafi'ina da ceton masu ceto yuqalu lahumul jahannamiyuna, ana ce musu jahannamawa. Zukira li annahum musta'affu min dhalika al-ismi fa'ufu. Nabi yace an fada min ma, wato an kara mai wannan karatun cewa daga baya za su nema cewa dan Allah a daina ga musu wannan sunan ba sa su ce to shikenan an daina ga mu. So da aldan da ce babu fitina babu rigima illa kilan salaman salama. Aga mutum yace ba ya san suna lokacin ma za a dinga fada. In ka bari ba aka gane ba ka so, to sanan ne za a fadi. Saboda kan kana so a zuwa lafiya amma kakan bari a gane ba ka so. Allah shi kyauta. Wannan hadisi ne sahihi, rijaluhu rijalu Muslim, in banda Hammad. Amr ya ruwaito shi da Ibn Khuzaima da Ajurri da Tayalisi da makamantansu. Wa da sana Abu Bakrin qala da sana Shababa an Shu'ba an Hammadin an Rubai'i an Huzaifa an Annabi sallallahu alaihi wasallam. Irin wancan isnadin ne ta hanyar Shababa Ibn Suwar Al-Fazari. Abu Bakr ibn Abi Asim kenan ko, zuwa ga Shubat ibn Al-Hajjaj babban malamin Al-Ataki zuwa ga Hammad din ne. Yace Huzaifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Nabi yake cewa la yukhrijanna Allahu minan nari qauman muntanina, Allah zai fidda wasu mutane daga wuta suna doyi, shine annatin irin abin da gawa take yin ta ribe ko mushi. Kad mahashathumun nar, wuta ta gama kona su ta mai da su gawayi. Fa yadkhuluna aljannata bi shafa'ati shafi'ina yusammawna fiha aljahannamiyuna. Wannan ma ya tabbata ta hanyar ainihin wato Ahmad ibn Hanbal. Wa haddathana Muhammad ibn Aban al-Wasiti Abu al-Hasan Muhammad ibn Aban ibn Imran, ya da hadisi a cikin Bukhari. Qala haddathana Sa'id ibn Zaid akhu Hammad ibn Zaid, dan uwan Hammad ne. Haddathana Abu Sulaymana al-Asari, wannan sunan shi Khulaid ibn Abdullah, ana dangata shi zuwa ga Asar, wasu kabila ne cikin Kaisawa. Qala haddathani Uqbah ibn Suhban, Uqbah ibn Suhban al-Azdi al-Basri, ya da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah. An Abi Bakrata, daga Sayyidina Abu Bakrata, Allah ya kara masa da Abu Bakra, sunan shi Nufai ibn al-Harith, maulani ga Saqif, shine wannan wanda ya fito lokacin da aka yi ma Saqifu kawanya, ya fito ta baya ya musanta gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata wato abin nan taguwa, ita ce Bakara din, daga nan ake mishi laqabi da Abu Bakrata. Taguwa ce haka kamar yar budurwa bata gama girma ba, ya sadado ya gudo ya zo ya musulunta a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya gafarta mai. Yana da hadisai da yawa, hadisan shi kamar guda 132, a ciki akwai biyar cikin Sahih Bukhari, daya kuma Muslim ya kadaita da su. Yana daga cikin fudala'is sahaba, Allah ya kara musu yadda gaba daya. Mun sani cewa ya gamu da ta jarabawa a rayuwarsa zamanin Sayyidina Umar dan Khattab, kamar da al-Imam At-Tabarani ya ruwaito a cikin Al-Mujamul Kabir. Kissa tana nan, shine daya daga cikin mutanen da suka tuhumi Mughirah dan Shu'ba da zina. Hankali ya tashi, aka zo ga Sayyidina Umar da shi wannan sahabin da wani mutum mai suna Shibal ibnu Ma'bad da Nafi ibnu al-Harith. Kowannan su yayin rantsuwa irin rantsuwar da ake yi wajen ba da sheda cewa sun ganshi yana yin kaza. Sannan hudu yazo, aka ce kai me zaka ce? Yayi wuki wuki da ido. Karshe dai yace shi dai bai gani ba, saboda haka shi dai ya ga sun shiga gida da mace, kuma ya ga sun fito. Kuma shi mun ga tudan shi uba mutum ne mai yawan aure-aure, ya auri wance ya sake ta, ya auri wance ya sake ta, kuma mata suna yin zuwa gurin shi irin waɗannan, wata ta zo karban kuɗin ce da marayu, wata zo kan bin bashin da take bin shi tun lokacin da suka yi aure, wata mutu ta talaki da yace zai biya ta da biya ta ba, saboda haka ana yin ganin suna zuwa gurin shi. Karshe Sayyidina Umar yayi ma waɗannan mutanen guda uku bulalata kazafi, sannan yace kuma a cikin ku idan kuna so a ci gaba da karban shaidan ku, to ku fito ku tuba ku ce ƙarya kuke. Biyun suka ce sun tuba ƙarya suke. Shi kuma Abubakar yace shi wallahi ba zai ƙareta kanshi abin da ya san ya gani ba. To sai abu ya zama tawakkufi. Zaka ji ƴan Shi'a da waɗanda suke batattu a harkar ilimi suna cewa a daina karban hadisan shi, wai saboda Allah yana cewa wala taqbalu shahadatan abada. To amma za ga aikace malamai ba su karba hadisan shi ba. Malaman musulunci tunda zamanin Umar wannan ya faru, shi kuma ya rayu ya wuce zamanin Umar, ya rasu shekara ta 51 ne bayan hijira, shekara ta 51 zamanin Muawiya kenan. To kuma tun daga wancan lokacin da abin ya faru, mukaddara ma ya faru ne a shekarar ƙarshe na rayuwar Umar, shekara 18 kenan bayan hijira ko to har zuwa wannan lokacin ƙarshen rayuwarsa ya ci gaba da karantawa an ci gaba da karban hadisi a gurin sa an ci gaba da kallon shi a matsayin mutumin kirki wanda hakan yana nuna cewa kenan al'ummar musulunci na farko ba su yi itibari da wancan matsalar da ya sama ba saboda shi kazafi ta fuska yi hukunci iri biyu ne akwai wanda zai ce wani mazinaci ne wallahi ya to wannan makaryaci ne idan bai kawo shaida hudu ba amma wanda zai zo da hukuncin ba da shaida cewa shi da wani da suka gani bari su zo gaban alkali su ba da shaida sai shaida ta gaza kaiwa nisabin da musulunci ya dauka sai aka ce musu hukuncin zina a hukuncin kazafi to wannan hukunci shine abin da aka ce a itibari da shi a zahiri amma ba dole bane ba a wurin Allah ya zama cewa da gaske ne ba su gani din ba kuma mun gane kamar wancan hukunci ne na li'ani da aka ce in an yi hukuncin watin a ba uwar dan uban ba zai karbe shi ba wannan bai nufin alama fi nafsin abru watakila ba dan shi bane kamar yadda annabi ya ce to wa tajibi anhu ya sauda wanda aka zarga da zinan ko aka ga kuma an haifi dan kuma yayi kama da shi amma da kaida tace alwaladu lil firash da ya bi makwanci saboda ƴan uwan shi wanda take ƴan uwan wancan mazinacin yadda aka ce ita jibi anu Allah sa kun gane inda za a bi genotype genotype yake cikin kuma DNA ko za a ce dan uwan dan wannan mazinacin ne amma hukuncin shari'a ya ce da na aure ne ko na mai gidan baiwa ne to haka hukuncin kazafi idan ta fuskar jifa wanda zina ne kawai kai kadai ka jefe shi sunanka kazib kuma har abada ba za a shi magana ka ba amma in an je gaban alkali ne sai aka kira ka shaida ka zo ka ba da shaida abin da ka gani wani ma ya bayar amma ba a kai hudu ba kaga ba za a yi ma mutumin hukuncin zina ba ko kuma za a yi muku hukuncin kazafi saboda haka shari'a ta ce amma wannan a wannan babin malamai suka ce ba za a yi itibarin su irin wancan makaryatan ba wallahu alam wannan Abubakara in ka koma zaka ga labarin nashi yana nan a cikin Imam Tabari ya kawo a cikin tafsirin sa ya kawo wannan labarin kuma malamai da dama sun ambaci wannan tahqiqin irin su Nawawi irin su Ibn Battalin irin su Ibn Hazm a cikin Muhalla da wasu malamai irin su Ibn al-Jawzi a tafsirin sa duk sun ambaci wannan maganar a iya komawa can a duba Allah shine mafi sani wallahu alam malam ya ci gaba da cewa Abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam kala yahmilun nasa ko yahmilun nasu ala sirati yawmal qiyama za a mutane za su hawo sirati ranar alqiyama fayataqa da ubihim sai ya dinga a dinga fufusgar su ana wurgar da su janabayis sirati ta gefan shi guda biyu suna ta fadawa taqa da alfirashi fil nari irin yadda fari suke fadawa cikin wuta fayunji Allah bi rahmatihi man yasha amma sai Allah ya tsirtar da waɗanda ya ga dama Allah ka samu na cikin su mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai thumma innahu yu'dhanu fi shafa'ati lil mala'ika daga baya kuma aba mala'iku dama su yi ceto wan nabiyina aba annabawa dama su yi ceto was shuhada'i aba shahidai dama su yi ceto was siddiqina aba siddiqai dama su yi ceto fayashfa'una duk waɗanda za su yi ta ceto wayukhrijuna su fitar da mutane daga wuta fayashfa'una wayukhrijuna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min imani duk wanda ke da imani ko da ƙwayar zarra za a fitar da shi hadisi ne Hassan al-Imamu Abdullahi dan gidan Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin Zawaidul Musnad sai malam ya ce falaqitu Abubakara inji wato wancan mai magana kenan dalibin sa sai na gamu da Abubakara fi janazatin a wata janaiza fasaltu an hadha al-hadisi na tambaye shi game da wannan hadisi fa haddathani kama haddathani ya ƙara bani hadisin kamar yadda ya bani malai sake cewa wa haddathana Abubakar ibn Abi Shayba kenan qala haddathana Affan ibn Muslim kenan qala haddathana Sa'id ibn Zaid qala samitu Aba Sulaiman al-Asri qala samitu Uqbah ibn Suhbana yaqulu samitu Abubakar ta anin nabi sallallahu alaihi wasallama naji shi yana cewa ila qaulihi dharratin min imani zuwa iyana wannan ita ce riwaya Ibn Abi Shayba da Ahmad dan Hanbali da Bukhari a cikin At-Tarikhul Kabir wa haddathana Shafi'i qala haddathana Sufyan an amrin nan ma ga wata iskaliya in kun tuna a baya can mun wuce wata wata tarjuma wani isnadi kwatankwacin wannan kawai yace hadisa na Shafi to wannan ma yafi iskaliya so da in ka kalli Shafi an Sufyan Imam Shafi'i yana da riwaya daga Sufyan ibn Uyayna da ka kalla abin da ya faru da tunanin ka kenan amma ko ba haka bane domin wannan Shafi'i din cousin din Shafi'i ne namu dai da aka sani Shafi'i na mazhaba Muhammad ibn Idrisa wannan sunan shi Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas da baban shi Muhammad da baban Shafi'i Idris ɗan uwan juna ne abin da yasa ba za ka taba tunanin Shafi'i Shafi'i namu na mazhaba ba saboda Shafi'i yaro shekara ta 204 shi kuma Ibn Abi Asim an haife shi 206 kaga babu yadda za a yi samu riwaya daga gare shi sai da Shafi'i ya rasu da shekara 2 dindi sannan shi wannan yazo duniya amma shi wannan cousin na Shafi'i shi yayi tsawon rayuwa har Ibn Abi Asim ya riwaya gun shi saboda ai shi ma Shafi'i ya mutu ne kahalan ya mutu shekarun sa ba su yawa ba ina jin san da ya rasu shekara sa 50 ne ko da ɗaya ko da biyu in ba zakira ta cutar da ni ba saboda ai fi shekara ta 150 to 54 kenan irin shekarun Malam Albani na musan da ya rasu 54 kaga ai yanzu kamar Malam Adam kenan kuma Malam zakai 54 kaga yanzu kana cin ganiyar ka in ka mutu yanzu ai ka cuce mai ko ko ba haka ba to irin haka ne ya faru anan a cikin isnadin saboda a kula Sufyan din dai kuma dan Uyayna din ne dai an amrin qala samitu Jabir ibn Abdullah yaqulu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ashara bi usba'ihi bi asabihi ila udhnayhi yace naji manzon Allah yana fada sai nuna kunnan sa wannan shine hadisin da aka mana isharar da su cewa yana nan daga Jabir ko irin wannan riwaya yakhruju nasun fayadkhuluna aljanna wasu mutane za su fito daga wuta su shiga aljanna wannan riwaya sahihi yace mazajin Bukhari da Muslim in banda wannan shi dan uwan Shafi'i din asalin hadisin yana nan a cikin Sahih Muslim Muslim ya rawaito shi da riwayoyi daban-daban haka Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa haka Humaidi a nashi musnadin haka Tayalisi a ainihin nashi musnadin haka Abu Ya'ala haka Al-Ajurri a cikin Ash-Shari'a haka na Ibn Khuzaima a Kitabut Tauhid da Yaqub al-Fasawi a cikin tarihin sa dukkaninsu sun ruwaito shi ina fata muna biye wa hadathana Abu Bakrin qala hadathana Ibn Uyayna an amrin sami'a Jabiran yaqulu ya Jabir yana cewa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallama naji annabi yana cewa inna Allaha yukhriju nasan minan nari wa yudkhiluhumul janna lalle Allah zai fitar da wasu mutane daga wuta ya sanya su aljanna wannan ita ce riwaya Ibn Abi Shayba a cikin musannafin sa malam ya sake cewa haddathana Abu Rabi' az-Zahrani shine wannan ko qala haddathana Hammad ibn Zaid qala samitu Amr ibn Dinar shine dai a cikin wancan dai isnadin dai Amr ibn Dinar din dai duka riwaya sace aka tambayi Amr ibn Dinar a samita Jabir ibn Abdullah yuhaddithu anin nabi sallallahu alaihi wasallama wai kaji Jabir dan Abdullah kuwa yana bada hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa annabi ya ce inna Allaha yukhriju qauman minan nari bishafa'a Allah zai fitar da wasu mutane daga wuta ta hanyar ceto fa qala na'am Jabir yace naji Jabiru yana fadan wannan magana yana danganta ta zuwa ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama to zamu saurara anan saboda lokaci ya riga ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله